Sashen Hausa na murya Amurka yake muku magana da wannan safiyar akan mitoci 25 49 da 60. A jamhuriyar Niger kuma ana iya jin mu ta tashar mu ta VOA Africa a zango 102.5 ko kuma ta gidajen radio amfani Fara'a, Sarauniya, Nomad da Laldaniya. A duniyar gizo ta internet kuma za a iya samun mu a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. Jama'a barkamu da wannan lokaci, Baba Yakubu Makeri ne tare da sauran abokan aiki, muke farin cikin saduwa da ku da wannan safiya. To bayan labarai za ku ji shirin nan na abar ya huce, amma duk sai kun sha labaran duniya.
To jama'a assalamu alaikum. Da fatan masu bukukuwan sallah na yi cikin koshin lafiya. Ga cikakkun labaran ga Mahmud Lalo. Yayin da yake shirin kai ziyara birnin Houston da ambaliyar ruwa ta mamaye a jihar Texas, shugaba Donald Trump na Amurka aika da wasiƙa zuwa majalisar dokokin Amurka, yana neman kusan dala biliyan 8 waɗanda za a amfani da su domin tallafawa jihohin Texas da Louisiana. Ana sauran wannan bukata da shugaban ya gabatar wani kaso ne na farko da ya hada da dala biliyan 7 da miliyan 400 da za a ba hukumar bada agajin gaggawa ta tarayya, wacce kudaden take karewa a hankali, sannan dala miliyan 450 kuma za a bayo masu kananan masana'antu bashi domin su fara watsakewa daga wannan bala'i da ya same su. A yau Asabar ake sa ran shugaba Trump da uwar gidansa Melania Trump za su kai ziyara birnin Houston tare da yada zango a yankin Lake Charles da kuma Louisiana, waɗanda su ma bala'in guguwar ya shafa, domin ya gana da waɗanda lamarin ya ritsa da su, ya kuma gane wa idansa irin barnar da guguwar ta yi. Wannan ziyara za ta kasance ita ce ta biyu da shugaba Trump zai kai tun bayan aukuwar wannan ambaliya. A ɗaya bangaren kuma, masu ayyukan ceto na can suna ci gaba da neman waɗanda suka tsira da ransu sama da mako guda bayan da guguwar ta Harvey ta ratsa ta gaɓar tekun Gulf da ke jihar Texas, ina ta zubda ruwan sama kamar da bakin ƙwarya, sannan tarba mutane sama da miliyan 1 da muhallansu daga muhallansu, ta kuma salwantar da rayuka 39. Yayin da ruwan da ya malale wasu sassan jihar ta Texas ya fara sauka, waɗanda Allah ya yi wa gidan dogo sun fara komawa gidajensu domin su auna irin ɓarnar da guguwar ta yi musu. Sai da duk da cewa ruwan da ya taru yana raguwa, hukumomin jihar sun yi gargaɗi ga jama'a cewa akwai yiwuwar samun barazana ga rayuwa a wasu koguna da ruwan ya mamaye. A jiya Juma'a, jami'ai a birnin Houston sun ce gidaje 156 ne suka salwanta ƙaramar hukumar Harris, wacce ta hada hadda Houston birni na hudu da ya fi yawan jama'a nan Amurka. Shugabannin Amurka da na Koriya ta Kudu sun tabbatar da matsayin cewa akwai bukatar a ƙara tirsasa Koriya ta Arewa ta hau teburin tattaunawa ta hanyar ƙara ƙaƙaba mata sabbin takunkumi, kamar yadda ofishin shugaban Koriya ta Kudu Moon Jae-in ya sanar. A jiya Juma'a, shugaban mun da takwaransa na Amurka Donald Trump suka tattauna ta wayar tarho, kamar yadda wasu jami'ai a Washington da Seoul suka faɗa. A farkon makon nan, shugaba Trump ya rubuta a shafinsa na Twitter cewa tattaunawa ba ita bace mafita, bayan da Koriya ta Arewa ta yi gwajin makami mai linzami na baya-bayan nan, wanda aka rawaito shugabanta Kim Jong-un yana cewa gwaji kasar ke yi na yaƙi, domin ya nuna cewa suna da ƙarfin sojin da za su iya kai hari a tsibirin Guam wanda mallakar Amurka ne. A lokacin taron manema labarai a fadar White House, muryar Amurka ta tambayi sakatariyar yaɗa labaran fadar Sarah Huckabee Sanders ko Amurka na duba yiwuwar amfani da hanyar diplomasiya wajen shawo kan Koriya ta Arewan, sai ta ce shugaba Trump yana dubi kan mataki ne na bai daya. Tana mai cewa Amurka ta ɗauki barazanar Koriya ta Arewa da matukar muhimmanci, saboda haka dukkanin abin zaɓin da Amurka take tunanin amfani da su suna nan akan teburi. Labaran na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Shugaban Kenya Uhuru Kenyatta ya ce zai bi umarnin kotun kolin kasar wacce ta soke nasarar da ya samu a zaben shugaban kasar da aka yi a watan da ya gabata, duk da cewa shi a gashin kansa ya ce bai amince da matsar kotun ba. Ko da ya ce zai yi biyayya ga umarnin kotun, amma Kenyatta ya cicike ta, inda ya ce mutane 6 sun yanke shawarar yin watsi da zaben jama'ar kasar. Kotun kolin kasar ta soke zaben ne saboda a cewar ta an tafka magudi a wajen jefa ƙuri'u, wanda ta ce hakan ya raunana sahihancin zaben. Shugaban 'yan adawa Raila Odinga ne ya kalubalanci zaben a watan Agusta, yana mai cewa ƙuri'u miliyan 1.4 da Kenyatta ya samu na bogi ne. A ƙa'idar kundin tsarin mulkin ƙasar ta Kenya, dole ne a gudanar da zaben zaɓe cikin kwanaki 60 masu zuwa. Tun a ranar zaɓe dai, gamayyar jam'iyyun adawan ƙasar da ake kira nasu a taƙaice ta yi ikirarin cewa an kitsa tafka magudi a zaben, ta hanyar yin kutse wanda hakan zai bada damar ayi arangizan kuri'u. Gwamnatin Somalia ta nemi taimakon soji na gaggawa daga wajen Amurka saboda a cewar ta kungiyar Al-Shabaab na tsara hanyoyin da za ta rika aikawa da Iran ma'adinin uranium. Wata wasiƙa da ministan harkokin wajen Somalia Yusuf Garad ya aika wa jakadan Amurka a Somalia Stephen Schwartz ta bayyana cewa mayakan kungiyar sun karbe ikon tsakiyar yankin Galmudug mai dauke da arzikin ma'adinin na uranium kuma suna da niyyar fara safararsa zuwa Iran. Wasiƙa ta ƙara da cewa shigar uranium din hannun Al-Shabaab babbar barazana ce ga ƙasashen duniya kuma abinda hakan zai haifar ba zai tsaya kawai akan iyakokin ƙasar ta Somalia ba. Jakadan Somalia da ke na Amurka Ahmed Isa Awad ya tabbatar da wasashin Somalia na Amurka da sahihancin hancin wannan wasiƙa.
Labaran duniya kenan aka saurara daga sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma ga shirinmu na abar ya huce.
Sauraro assalamu alaikum barkanku da sake haduwa a wani sabon shirin na abari ya huce
wanda Hausawa ke cewa shike kawo rabon wani.
Barkanmu da sake haduwa a yau safiyar kwana ɗaya da sallah. Malama Safina ta an yi sallah lafiya?
Lafiya. Kalau Usman.
An ci nama.
To, ba a je daga aka ci ba tukunna
dai. Eh, irin an bashi ya tsumu. Ya ji ana ta sallah kuna ta aiki. Ya za ku yi?
Wallahi.
To Allah ya samu dace kuma Allah ya maimaita mana na baɗin baɗaɗa.
Amen.
Yawa to ba tare da bata lokaci ba zamu tafi gaishe gaishen a bari ya huce na fatan alheri kafin mu dan je ga dan labarin da za a dan kakkaba kunnuwa da su Safinatu. To da farko gaisuwar fatan alherin kafin mu fara ta zan je ne ga ta'aziyya ga Alhaji Yakubu Lere a Kaduna wanda ya rasa mahaifinsa a garin Lere wato Alhaji Hussein Lere wanda ya rasu yana da shekara 103 Safinatu. To sai mu ce Allah Ubangiji ya gafarta masa mu kuma ya sa mu cika da imani ya bar ya da jikoki da dama wanda ba zai yi alsafo sa gaskiya sannan kuma shi kanshi kanin Yakubu Lere wato Ibrahim Master shi ma ina mika masa gaisuwar ta'aziyya din ta baban nasu da kuma shi kanshi yayin su wato Alhaji Ubalili sai mu ce Allah ya ba su hakuri amin amin. To da fatan kuma suna cikin bukukuwan sallah lafiya. To gaisuwar fatan alherin na abure huce zai fara ne da sarakuna wato ko kuma in ce wasu hakimai wato sarkin Badoko da kuma hakimin Kakuri da kuma Alhaji Ahmed Takasoro duka dai a garin Kaduna a Najeriya sai kuma gaisuwar fatan alherin abari ya huce zuwa kanan Dabot ga Alhaji Ahmed Abdulkarim Nasidi sai Balaraba Ahmed Abdulkarim Hajiya kenan sai Hajiya Amina Musa Muhammad wato Mrs. Nazar Hausawa yare mu gaida amarya
kenan
yawa da fatan sun yi sallah lafiya sai gaisuwar fatan alheri na abari ya huce zuwa ga Rayan Musa Lere a Liberty Radio a Kaduna sai Malam Musa mai wanki da guga a Kwantagororo dake Kaduna sai kuma gaisuwar fatan alheri na abari ya huce zuwa ga barista Aliyu Abdullahi wanda mun saba kiran shi yana mana tsokaci da fatan yayi sallah lafiya shi ma sai Kabiru Hashim dake Azare a tarayyar Najeriya sai Aminu Adamu Yahaya a Azare din sai Alhaji Sani Babaji a Azare sai Alhaji Abdul Baki Usman a Azare din da kuma Muhammad Izuddin Sani shi ma dai a Azare din ta jihar Bauchi a Najeriya sai gaisuwar fatan alheri na abar ya huce zuwa ga Alhaji Bamanga Tafida a garin Kaduna sai matarsa Hajiya Maryam Tafida sai ƴaƴansa Hawwa Bamanga Tafida da Jamila Bamanga Tafida da Aisha Bamanga Tafida sai dan autansa to ko in ce dan karamin su a ciki wato Anas Bamanga Tafida da fatan an yi sallah lafiya sai gaisuwar fatan alheri na abar ya huce zuwa ga Alhaji Tijani Ramalan na Liberty Radio da Talabijin tare da iyalansa su ma da fatan sun yi sallah lafiya gaisuwar fatan alheri na abari ya huce zuwa ga Ubangaya Alhaji Maniru Ubagumal da matarsa Ruma Sa'u sai kuma fatan alheri na abari ya huce zuwa ga mai girma dan makoyan Gumal Alhaji Hashim da kuma matarsa Malali da Zilai da kuma Gayadatu sannan kuma sai gaisuwar fatan alheri na abari ya huce zuwa ga Hajiya Uwani da aka fi sani da Mami a Gumal sai kuma Abdullahi da Fatima sai gaisuwar fatan alheri na abari ya huce zuwa ga Shamawilu da Na'ima da Fauziya da Najib da kuma mamansu Hajiya Asabi duka a can kanan Dabon a Najeriya sai kuma gaisuwar fatan alheri na abari ya huce a ƙarshe zuwa ga Katukan Gumal da aka fi sani da Eji sai Hajiya Mal sai kuma Hajiyar Mallam Isa da kuma Saudi Alhaji Sani mai alawa sai Rabin Mallam Idi. To daga ƙarshe gaisuwar fatan alheri na abari ya huce zan gaida wasu da suka hada da Baffa Ramalan da kuma Muhammad Mustafa da aka fi sani da IT sai daga ƙarshe in rufe da gaisuwar fatan alheri zuwa ga Aminu Isa Abba da kuma wanda ake kira Kabiru Ahmad tare da Abubakar Umar sai kuma Abdullahi Kwaya dake Malali a Kaduna a Najeriya.
Gaisuwar fatan alheri na abari ya huce zuwa ga Akitat Kabiru da Yabu Kurfi na MBTE Kaduna sai Hajiya Dijalabo Katsina da Hajiya Innalabo Katsina da Injiniya Bature da Indoso Dangi da Amina Sodangi da Hajiya Mamana Andi. Sannan gaisuwa abari ya huce kuma zuwa ga Malam Tukur Hamza Tsanni da Malam Abba Hamza Tsanni da Malam Isiya Hamza Tsanni da Malam Aminu Hamza Tsanni sai kuma zuwa ga Hajiya Asma'u Gwaggwan Aminu da Malama Ladi Dukurfi da Malama Yaha bakiyawa sai kuma gaisuwa fatan a bari ya huce zuwa ga Hajiya Gogwamero da Alhaji Aminu Bello da fatan da sun yi sallah lafiya
to amin amin safinatu kin san da yake safinatu sallah ce shi sa muke ta shan wakar ɗan ƙasar Sudan
sai
take dan larabci mu to da fatan duk inda Alhaji Ibrahim yayi sallah sai mu ce da fatan yayi sallah lafiya
da fatan kuma sai ya dawo mana da naman sallah lafiya
yawa maganar kenan kai da hannu rabbana yawa to safinatu yanzu mutun da sallar ce kin ga kamata mu dan leka ga labari haka mu dan karkaba kunnuwa
san ko Usman ina da wani labari
yawa yawa
ya sa ku dariya
mun amma haka muje san muje ai
wai wata mata ce ta auri miji siriri mara nauyi
wai wallahi
kuma irin matan nan ne masu kiba ga tsawo
to fa
suna nan ran nan suna kwance a tsakar gida da yaranta sai mai hadari ya taso
to fa
kawai kafin ta ankara ta jirwa ya sauka ga fitila ta mutu
to
sai tai sauyi ta dinga surar yaran tana kai su daki
eh ai tunne a ce yara kar su jike
eh can ta zo kan na karshen sai ta taba shi tace mai gida tashi ana ruwa
eh kai ruwa jika mai gida
sai ta ji daga daki murya mai gidan na cewa mama Fatima an kika fara kaiwa
Allah zargi wayo Allah irin an samu irin wayo dan lakulagu ayya ayya lari sai to shi ni isa tun farko da aka dauke
da rashin nauyi ne wanda zai fara
daukar ai jayin ce ai kun ce kaduwa doguwa ce ita to ai kin san kun banda abin shi to da aka fara daukar tun farko sai kai aje ni ne ni sa ka lafiya yadda aka kai ka daki
to kuma su ban ga wani shi kuma wai wani bawan Allah ne shi ya kasance kazami ne sai yin wanka kuma yana da mata daya wata rana wai gari ba shi da kokobu ba shi da ko na cefani sai ya kira matarsa yace wance tace na'am mai gida yace to kin san menene tace a ai tace rancen kuɗi zaki bani naira 2000 tace shikenan zan baka amma akwai sharadi yace me ye sharadin tace sai kayi wanka yace kai mai ruwa toilet
yawa akai zai yake nan ya ji kudi
bayan ta kai masa ya shiga wanka abin shi bayan ya shiga kawai sai yayi s kuskure ba
shi ne muka ce daki
yawa sai ya fito abun mamaki fitowar sa ta ga matar fitowar shike da wuya sai ya ga matar ta sheke da dariya to shi ruba ta ce komai ba can ga ayyan shi ma guda biyu sai dariya suke yi yace kai ban son shashanci sai karma ya tace baba baka yi wanka ba
ke ji to me faru
sai ce da tace domin da kai da kudin na kanan karkashin soso da sabulu
Allah zargi mama mai tukudi
tana kasan ta dace ta shahara
kai yasa kai da dubu biyu alaiku kuma gaskiya a dole su sheke da dariya tun inda ya daga soso dole a zaka yi soso ka ji kasoso sai ga kudi
dole
Allah sarki kai
to kusari ban ma ba su sai sabu duye
shi ji ruwan kai ma da shashafa ruwan kai ya fuska da kai kai da kama kai Allah ya kyauta da kasanta wai ni kuma wani abu ne na gani a irin social media din nan na yanar gizo ne ta dariya ni da wani ne ta fito kawai irin ɗan kisa akwai masu wasan barkwancin nan wannan bushkido ne suke ce shi ko menene kawai na gawa ya taho irin ana gayu ne ana wani basarwa ya biyo layi ba kowa ya tsaya na gaya da haka aka dubi kin san gayu da san salfi a ɗauki hoto a juya kyamara ta ɗauki kanka ya wani haka kawai ba kowa layi kawai sai faras ya ɗau hoto kawai a cikin hoton ya ga wani a bayan shi. Jawaiwa ya biga kowa ba ya leka can akwai wani lambatu ya leka wasu bayan wasu fulawoyi ya tabbatar ba kowa ce wata kila idan shi ne ya sake karkacewa kras kawai ya ga mutumin da ya gani din kawai har ma dafa shi wannan kara
ba magana
ya haka ya haka digan shi ba haba ya yi ba da gidi na ce to ɗan sarfi sai shiga uku
sai ku hada jinni ya fada
jinni ya hada sun a ji halin nuna son su cire sarfi kenan.
Kai wannan ai kokari da bai zare ba
ai ni inda ba burge ne haka har ya kara ma tunda ai na farko ai ni tun a wannan farko zan rani ai sai dole na zama ja burge Allah ya sa ai bikin sallah lafiya bari mu dan sake jin wannan sabbi. Duka-duka safiratu a nan za mu da sa'a sai kuma Allah ya kai mu mako mai zuwa za mu sake juyowa dauke da wani sabon shirin na bari ya huce sai mu ce muna miki fa maraba akalla bayan wancan makon to wannan makon ba muna miki maraba.
To ina godiya.
Ina gani ko bakin
wanda suka dinga yi mana sakonni suna gaishe ni na shiga filin su na bari ya huce.
Eh to ina jikin nan ce akwai wani bin da yace shi ba yana ga kin fashi gofa kenan.
Anya
to ai shikenan ai fata na gari lami je shine ai to zai mu ce sannu da kokari da fatan ba zaki ci naman sallah da yawa inda zaki je ki kama shan kanwa
ba ani ina ne ina jira ma da Ibrahim ya dawo mun da yawo daga Najeriya
to shikenan sannan ya kyafi to yanzu kan duka masu sauraro a madadin
Safinatu Sada Sodangi
sai kuma muna fatan Allah ubangiji ya dawo duka alhazan da suka tafi daga kowane sassa na duniya zuwa aikin haji lafiya Allah kuma ya su gidajen su lafiya ya sa kuma ai haji makam Buliya Usman Ahmad Kabar ne daga nan sashin Hausa na murya Amurka a Washington DC ke cewa Allah ya tabbatar mana da alkhairin sa mu zama lafiya
farko zan sanya wanda bai jada shi ne sarkin da yanzu jada Allah bai wa gare ni yau da dai ya buga annabi Muhammad zan sanya ga annabi Muhammad tira ya amci ya rabbana karaba su ga annabi Habibu jinjina domin kauna ga miftahul janna Allah saya ga annabi Muhammad saya ga annabi Muhammad yayi waka tai ba bukariya ba dan gotarin nizaniya amma waka tsa ga duniya dan san da yake masa Muhammad saya ga annabi Muhammad ta sani sha'awa shi ya sani bai cikin yawa ni ma na wace Muhammad san saya ga annabi Muhammad ko saya ga annabi Muhammad arewa da yamma hada da gudu ya dauka bamban goba gudu sai saya ga annabi Muhammad san saya ga annabi Muhammad sai saya ga soyayyar annabi ce hajji rike shi ka kauce wa sanani goga mu annabi Muhammad san saya ga annabi Muhammad wato garan mu annabi Muhammad sai dai rike annabi azayi shine ayawai sai wanciki da a gare shi babu jinkiri in kai haka karje Muhammad san saya ga annabi Muhammad abinda yake ayi arriki abinda hane mu dun musake sunnar sa mukama burrike yin hakan shi ne san sa Muhammad san saya ga annabi Muhammad abinda yake ayi arriki abinda hane mu dun musake sunnar sa mukama burrike yin hakan shi ne san Muhammad san saya ga annabi sai kariya duk mu daine ashararen ci duk mu daine bidi araban ga karmoran gari lokaci na sallahu farkutu san saya ga annabi Muhammad wanda duk Allah ya yi mahiciya ya ci da marayu a duniya in yayi haka ya samu lafiya sai saya ga annabi Muhammad san saya ga annabi Allah ya baka shi kai adalci ga wanda bai da shi karka ba talaka ya dinga yin fushi karka kwashe haƙƙi kayo mutu san saya ga annabi Muhammad dan kai malam ne mai ilimi sai ka bayyana mana da ilimi karka koye haƙƙi na ilimi in kai haka ka suke Muhammad san saya ga annabi Muhammad malamai ku tsaya ku ji ina kira in kun zo yin wa'azi a jira ku bar su karjuna ne kira in kun haka kun rike Muhammad san saya ga annabi Muhammad masu yin izala duk namu ne su ma masoyan annabin mu ne wa'azi na ƙasa ba laifi ba ne in an tsaya ta farkin Muhammad san saya ga annabi Muhammad in dai ga kuma duk namu ne zikiri ku sani ba laifi ba ne in istighfari tsaro mu ne a dai saya ga tsaro Muhammad san saya ga annabi Muhammad ai ci ni dai do ake mawa domin ne mai yarda mai ruwa kowa ne ma yake wa domin ya sace da Muhammad san saya ga annabi Muhammad haɗin kai ya fi murabba kai musulmai inda yi mun haɗa kai
duka-duka da wannan ne muka kawo ƙarshen shirye-shiryenmu na wannan lokaci sai kuma an jima za ku ji mu ɗauke da sauran shirye-shirye yanzu a madadin kowa da kowa nan sashen Hausa na muryar Amurka Baba Yakubu Makeri ne ke sallama da ku a huta lafiya.